Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. An kubutar da ƙarin fararen hula daga ramuka da ke ƙarƙashin wata ma'aikatar sarrafa ƙarafe da aka yi wa ƙawanya a birnin Mariupol, inji wani jami'in Ukraine a jiya Juma'a, duk da cewa mayakan Ukraine sun yi tsayin daka na ƙarshe don hana Moscow ƙwato birnin mai muhimmanci da ke da tashar jirgin ruwa. Mataimakin Prime Minister ƙasar Ukraine Irina Bershuk ya ce an kwashe fararen hula 50 daga masana'antar ƙarafen a jiya Juma'a. Cibiyar bayar da agajin gaggawa ta Rasha ta ce 11 cikin mutane 50 yara ne. Faɗan da aka gwamza a tungar Ukraine ta ƙarshe, wani birni da hare-haren Rasha ke lalatawa da alamar yana ƙara fuskantar damuwa. Kimanin mayakan Ukraine 2,000 bisa ƙididdigar da Rasha ta yi a baya-bayan nan ne suka makale a cikin ramuka da ke ƙarƙashin masana'antar ƙarafen na Azovstal, kuma har yanzu sun ƙi bi kauya. Kamfanin dallancin labaran Reuters ya ce hukumomin yankin na Mariupol sun zargi sojojin Rasha a jiya Juma'a da harbin wata mota da ke kwashe fararen hula daga ma'aikatan sarrafa ƙarafen, harbin da ya kashe wani mayaƙi kane ya karya yarjejeniyar tsagaitauta. A hali da ake ci kuma, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a jiya Juma'a cewa Amurka ta shirya kayan yaƙi na dala miliyan 150 da za ta bai wa Ukraine ta daƙile mamayar da Rasha ta kai mata. Ina sanar da wani rukunin taimako na tsaro wanda zai samar da ƙarin makama a talari da sauran kayan aiki ga Ukraine, inji Biden, yayin da yake gargaɗin cewa kudadin na gab da ƙarewa, tare da yin kira ga Majalisar Dokokin Amurka da ta bada izinin ƙarin wasu kudade. A cewar wani babban jami'in Amurka, wannan kudin zai samar da bandugogin atilari masu girman milimita 155 da yawansu ya kai 25,000 da makamai masu kamo harsashen atilari da ake amfani da su wurin gano abokan gaba da na'urorin kai hari ta hanyar lantarki da kayan gyare-gyare. Sabon rukunin kayan yakin na jiya Juma'a shi ne ya kawo jimlar makaman Amurka da gwamnatin Biden ta aika zuwa Ukraine, waɗanda suka hada da manyan bindigogi da makamai masu linzami da jiragen yaki masu saukar ungulu samfurin Stinger da jirage marasa matuƙa zuwa dala biliyon 3 da miliyon 800,000 tun lokacin da Rasha ta kaddamar da mamayar a ranar 24 ga watan Fabrairu, inji sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken. Wata gagarumar fashewa da yoyon iskar gas ta haddasa a jiya Juma'a ta kashe akalla mutane 9 tare da raunata wasu 40 a lokacin da fashewar ta tashi daga bangon waje na wani otel mai alfarma da ke tsakiyar babban birnin Cuba. Babu wani dan yawon bude ido da ya sauka a otel din Saratoga mai dakuna 96 da ke Havana saboda ana masa gyare-gyare, kamar yadda gwamnan Havana Ronaldo Garcia Zapata ya shaidawa jaridar jam'iyyar kwaminsanci ta Gramma. Ba fashewa bace ta bam ko hari ne aka kai, wannan wani bala'i ne kawai, inji shugaba Miguel Diaz-Canel wanda ya kai ziyara a wurin, yana faɗa a shafinsa na Twitter. Ma'aikatar talabijin kasar Cuba ta ce wata babbar motar da kwan iskar gas da ke kawowa otel ɗin gas ne ya tada fashewar, amma talabijin bai yi wani ƙarin bayani ba akan yadda gas ɗin ya tada gobarar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwace ikon Afghanistan da Taliban ta yi ya taɓarɓarar da tattalin arzikin ƙasar, kane ya kawo wa aikin jin kai cikas a ƙasar da yaƙi ya daidaita, lamarin da ya sanadiyar da dubun dubatar mutane suna sallakewa zuwa neman mafaka a Pakistan da neman matsugunai a ƙasashen waje. Jama'an Pakistan sun ce tun da Taliban ta sake ɗirewa a kan ƙaragen mulki a Kabul a watan Agustan bara, sama da mazauna birane a Afghanistan da masu galihu da ƙwararru ne suka isa Pakistan da takardar izinin shiga ƙasar ta biza.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na goma an tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri ya wurin naku.
Lafiya lau, an yi sallah lafiya, barka da sallah.
Lafiya kalau, barka ka dai, Allah shi maimaita mana.
Abun amin sai dai ni bana naji dai labarin an yi sallah.
Baki gani a kasa bake
da. Amma ban gani a kasa ba. Gashi kuma corona ta wuce.
Kaki da ran talata zaki gani a kasa.
To Allah ya nuna mana
abin zuba abin.
To makon da ya gabata shirin gabaki ɗanta mika gaishe ne na fata barka da sallah. To akwai jauran waɗansu gaishe da aka aiko mana a makare.
Haka.
Sabili da haka za mu ƙarasa su a wannan makon gaisuwar fata alheri da barka da sallah ta A Bari Ya Huce zuwa ga Ahmed Kazaure Federal University Dutse Jigawa. Da Alhaji Adamu Muhammad mai girma hakimin gundumar Sundimina birnin Kudu jihar Jigawa, sai kuma Dr. Tafida Abubakar sakataren kiwon lafiya na birnin tarayya Abuja, da Dr. Yunusa Danzomo kwamishinan ilimi na jihar Jigawa, sai Hajiya Asma'u Yahaya Excel College Kano, da Sabo Nakwari mai sayar da lemo a bakin asibitin koyarwa na Aminu Kano, sai Baba Sabo mai sayar da kayan miya a unguwar Darmanawa Kano, sai Muhammad Kalabu Kano, da Dr. Asma'u Abbagarko asibitin koyarwa na Aminu Kano, sai kuma Hajiya Habiba Abubakar Aine Kaduna. Gaisuwar fata alheri ta A Bari Ya Huce ga Habib Marka Muhammad Sabon Markan Masarautar Malawa. Allah ya sa ka ne.
Amin.
Ko Malawa ne wanda za a yi wa rawani a ranar 15 ga watan nan na Mayu. Sai gaisuwa A Bari Ya Huce zuwa ga Aliyu Yero. Sai gaisuwa A Bari Ya Huce zuwa ga Aliyo Yaro Tela a birnin Yamai, da Abdul Karim dan dako a Gidigir da Magaram, da Hajiya Ai Yaryari a birnin Kwani, da Abbas Bawa a garin Keta, sai Hajiya Rabi'u Mamman Amadawa, da Mai Nasara shugaban makaranta direbobi ta Mai Nasara Auto Ecole Adifa, da Maryama Yar Isa, da Ayuwa Usman Azandar, da kuma Hajiya Umma Bakatsiniya matar Lawali, direban tasi a birnin Yamai da awal ɗan tasi a birnin Yamai. Gaisuwa a bari ya huce ta Muhammad Faruk wanda yake jihar Texas da ke mika gaisuwar sallah ga mahaifinsa Alhaji Jaja Muhammad Sarkin Fulanin Badiko Kaduna da mahaifiyarsa Hajiya Habiba Muhammad Jaja da ‘ya’yansa Awal Sadatu da kuma matarsa Aisha Muhammad Andy da fatar sun yi sallah lafiya. Sai kuma sakon gaisuwar sallah zuwa ga Sa'idu Liman Kwari, ƙaramar hukumar birnin Kudu ta jihar Jigawan Najeriya da Sanusi Inuwa birnin Kudu, wato Salula da Umar Dabos mai shayi Kwari da Sa'idu Ja mai nama Kwari da kuma Ahmed Sakatare mai allura Kwari da fatar an yi sallah lafiya.
To alheri ne kuma a bangare na gaisuwar ce ta sallah da bamu samu yi ta ba. Da farko muna mika gaisuwan abar ya huce da ta sallah zuwa ga Alhaji Oga Suleiman da Alhaji Mahmud Wadata, sai kuma Alhaji Hussein Gali da Alhaji Yahuza Sarkin Musulmin Kwamu da Hajiya Barkisu da mijinta Alhaji Guruza da Kin Faisal da Hajiya Suwaiba, Alhaji Haruna da Zuriya FM da kuma wato Sarki Muftawu Puinaba da kuma Sarkin Ababu Alhaji Sule VC, sai kuma kwamitin sallar wato kwamitin sallar Idi kenan a ƙarƙashin jagorancin Sheikh Ahmed tare da Alhaji Gana da Alhaji Arif Suleiman da kuma Malam Sani. To sai kuma Alhaji Guruza mai saida tayoyi a gidan Langwanto a birnin Kumasi. Sannan muna mika gaisuwar abar ya huce da kuma ta sallah zuwa ga Malam Redwan, shugaban gidan rediyon Alpha Radio kenan a birnin Kumasi, da Alhaji Baba Sharif shugaban Marhaba FM, waɗanda dukkaninsu suna tare da sashen Hausa da Muryar Amurka. Wannan ce gaisuwa ta abar ya huce da kuma ta sallah. Sannan kuma ina mika gaisuwar abar ya huce zuwa ga Umma Fauziya, matan wato Barigayi Audu Apapa ko kuma Abdullahi Umar Dikko kenan Audu Apapa da kuma Hajiya Latifa Audu Apapa, da fatan an yi sallah lafiya kuma an tashi lafiya, da kuma Hajiya Mamata mai wake a unguwar Yalwa.
To baba bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci da kuma taya murna. Bari mu fara da wannan jinjinawa ga Reverend Aliyu Nakwari wanda yake bukin ritaya, zai bukin ritaya shi Alhaji mai zuwa wato 15 kenan ga watan Mayu a Ekuwa unguwar Pillo dake Tamarke LCC DCC Katsina South da karfe 10:12 na rana. To Allah ya bada ikon zuwa, Allah kuma ya sa a gama da duniya lafiya.
Amin.
Sai gaisuwa a bare huce da taya murna zuwa ga iyalan Malam Abdullahi Malami Jos domin daurin auren Elsa Zainab Abdullahi Malami da angwanta Abubakar Abubakar wanda za a yi a yau dinnan 7 ga watan Mayu a ƙarshen kwalta anguwar Rogo layin na Lado a Jos da karfe 10:12 na rana. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare.
To sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Abbas Mai Kano da na Alhaji Shehu Ahmad Bala na daurin aure ƴaƴansu Musaddiq Abbas Mai Kano da Maimuna Shehu Ahmad wadda ake daurawa shi ma a yau Asabar dinnan da misalin karfe 10:11 na safe a makarantar Islamiyya ta Wajila a jihar Kano. To Allah ba da zaman lafiya da kuma albarkan zaman tare.
Amin suma amin.
To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Baban Tsalha da na Manakan Bola wato da baki ɗan al'umman Yalwa a birnin Kumasi na rasuwar Mahawa Mai Koko wanda Allah ya wa rasuwa da safiyar sallah kenan, da kuma kaninta Malam Ali da aka fi sani da Baba Mai Ruwa wanda shi ma Allah ya masa rasuwa ana gab da kammala azumin watan Ramadana. To ha iyo kuma gaisuwar ta'aziyya ga al'ummar Yalwa da kuma iyalan Alhaji Amidu na rasuwar Anti Salmai Abdulhamid kenan wadda aka fi sani da Salmai Mai Kose a nan unguwar Yalwa. To dukkaninsu Allah ya ji kansu da rahama, ya gafarta musu, ya ji kan sauran magabata, ya kyautata namu bayan nasu.
To amin suma amin. Baba ake ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa. Yawwa, sabili da haka bari mu dire da wannan gaisuwar fata alheri daga Bilkisu matan Garba mahalli Kamba unguwar Dogon Rini Kamba jihar Kebbi Najeriya wadda ke mika gaisuwar fata alheri ga Jummai Nahali Kamba Zogirma da Aisha matar Salisu Isa Fana da Hajiya Nasare matar Abubakar Umar Dutsen Mari jihar Kebbi. To da fatar an tashi lafiya.
Amin sama amin.
Halin rayuwar da ta saman
fadan na so ba ni hakuri yau shi na zaba dan na san zana cirewa akwana tashi a sanu watar Allah barin ba za mu yi ba
Baba yau labarin da zan baka labari ne na masu neman cajin waya. Ni dai ban san ya lamarin wuta yake ba a Ghana. Amma dai a Najeriya waɗansu wurare akan samu miskila.
Kin san duk ƙasashenmu da Afirka sai a hankali. Ghana na da inganci amma nan ma sai a hankali ka gaskiya.
To Allah ya gyara
mana.
To wai baba wata rana ne wani Bakano ya je bakunta Zaria. To yana shiga garin kenan kawai sai ga mutane suna ta gudu sai gudu suke ana fitowa na ana ta gudu shiga shigirni Zaria garin Zaria. To abinka da bako baba bai san ko menene ke faruwa ba shi dai kawai yana ga mutane suna ta gudu to kai ba shi ba sai ce to in ba kai da ba aka hada ba shi ba kawai sai ya shiga gudu. Ya fara bin su inda ya ga mutane na tafiya kawai ci ma hau gudu sai ya ga mutane sun yi gudu mutum ya shige gida kawai ba zai fito ba kowa ya gudu zai ruga ne ya shige gidansa ba zai fito ba sai shikenan sai yana kan gudu shi ma yana bi sai ya ga wani zai wuce shikenan sai kama rigar shi yace malam dan Allah wai menene ake wa gudu din sai mutumin ya ce mishi ai ai nefa ce ta kawo wuta ka san nefa ai
ma'aikatar lantarki a Najeriya ba
yawa nefa ce ta kawo wuta shine kowa yake gudu ya je ya cajin wayar shi ka fa dan sauta ai sai wani nefa ce ta kawo wuta shine kowa ke cin gudu ya ruga ya kunna
eh ka a zuwa dauke kuma baka samu caji ba
ɗin gudun nan da ake da zuwa cajin waya ne to baba na ga malama jini na daga ba da hannu sabili da aka tilas mu ja burki dan yanzu a madadin
baba ya koma makeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
soyayya ruwan zuma ce idan ka so me sukari ba ce dan ba a sara babu kunci na san so zai sa har a zauce sanda na sashi a zuciya ya bi jini na da jijiya in ka shige shi ka dauniya hakuri zai fi ma khairi
صادقة أعدك بأنني سأبقى أحبك حبا صادقا أنت حياتي ميسونا كينا بي وزوجياتا أعدك مزاكين ذاك ميليكاتا زوجينا نبيجنك مورينا نهدك وكل السر زمك مينا ويا زمناك أنت حياتي يا حبيب روحي أنت حياتي يا حبيب روحي نمر سومي سادوكي وترانا warku ta sakai zaki rayuwar so da ban mamaki me san kai yasa kamar yaci babacci bace abinci domin hali na takaici Allah ya samu dace sanda na sashi a zuciya ya bici ni na dajijiya in ka shige shi ka dauniya hakuri zai fi ma khairi ta hayati ya habibi ruhi حياتي يا حبيب روحي
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya
yayi hakurin nan ba za ya rasa ba sai ya yi gaba goniya ta ga bin da muke wa bauta babu shayi sarkin baiwa amma mawadaci mai samu ji sanyi Wai na masoya